أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Yawan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Cikin darasin da ya gabata mu ambaci sashen hadisai na musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka inda suke bayani dangane da muhimmancin so saboda Allah da kuma ki saboda Allah da kuma badawa saboda Allah da kuma hanawa saboda Allah inda yin haka yake tabbatar da mutum ya kasance kenan ma'abucin alkhairi ya kasance kenan ma'abucin son Allah subhanahu wata'ala ya kasance wanda Allah subhanahu wata'ala yake so sakamakon haka sannan kuma wannan zai kara tabbatar da cewa mutum yana daga cikin zababbun bayan Allah subhanahu wata'ala kuma tsarkakakkun bayan Allah subhanahu wata'ala insha Allah cikin wannan darasin ma zai kasance karasawa cikin wannan maudu'i inda zamu ambace sashen al'amura wanda suka danganci wannan maudu'in da kuma abin da yake da alaka da haka kamar yadda muka gani cikin hadisai kan cewa mutum ya rike wani abin koyi yana da matukan muhimmanci cikin al'amarin gyaran ruhi da kuma tarbiyyar ruhi da kuma gyara dabi'u duk lokacin da mutum ya rike bayan Allah subhanahu wata'ala managarta a matsayin abin koyi cikin al'amarin addini to wannan zai taimaka masa ya zamanto ya kasance ɗaya daga cikin su ya samu albarkan su ya samu damshin su ya samu kyawawan ɗabi'un su rashin yin haka kuma wal'a'udhu billah kamar ya kasance mutum ya koma ya zuwa ga wasu wanda suke ba bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta ba wanda suka kasance ma'abuta sabo to ba inda zai kai mutum sai mahallaka ba inda zai kai mutum sai hanyar lalacewa da hanyar halaka wal'a'udhu billah saboda haka riko da jagoranci riko da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta a matsayin abin koyi yana da matukan tasiri cikin al'amarin gyaran zuciya da tarbiyantar da zuciya shi yasa yazo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa law anna abdaini tahaba fillah ahaduhuma fil mashriq والآخر بالمغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله وانا حديث يازو چكم بحر الأنوار چكم مجلدين ستين دشدة شاهي نتري أقود حمسين دبيو حديث نتلاتين دبيو Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana hakikanin fa'idan so saboda Allah subhanahu wata'ala ta yanda mutum zai kasance yana son mutumin da bai yi zamani da shi ba hakanan kuma bai yi gari guda da shi ba wato a duka kana son wani mutum wanda baka yi zamani da shi ba tana yiwa akwai karnoni tsakaninka da shi hakanan kuma kana son wani mutum wanda ba garinku guda ba ba jahanku guda ba ba unguwanku guda ba ba gidanku guda ba komin tsawon fasilan da akwai tsakaninka da shi yana da tasiri son shi ko kuma kin shi yana da tasiri kuma yakan bayyana asar din shi tasirin shi alamomin shi cikin amaliyan gyara zuciya kuma tarbiyantar da zuciya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana cikin wannan hadisin cewa da za a ce mutane guda biyu za su so juna saboda Allah subhanahu wataala amma ɗaya daga cikin su yana gabas ɗaya kuma yana yamma to da sai Allah subhanahu wataala ya hada a makoma tsakanin su ranan tashin alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayyana falala da kuma daraja da daukaka na so saboda Allah subhanahu wataala yake da kuma ki saboda Allah subhanahu wataala yake cewa mafificin aiki afdalul a'mal mafificin aiki ayyuka wato aikin da yafi dukkanin ayyuka muhimmanci yafi dukkanin ayyuka kima menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-hubbu fillah wal-bughdu fillah wato so saboda Allah subhanahu wataala hakanan kuma ki saboda Allah subhanahu wataala kenan in kana son Allah subhanahu wataala ka so bayin sa in kana son Allah subhanahu wataala watan ka so bayin sa wadanda yake so kuma yace a so su kuma yace a bi su in kana son Allah subhanahu wataala to ka nisanci makiya Allah subhanahu wataala watan bayin Allah subhanahu wataala wanda suka bi jerima Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala yace kada a so su kuma kada a bi su yin haka shine hiyayyen aiki kuma yana da matukan tasiri cikin amaliyan gyaran zuciya da kuma tarbiyantar da zuciya rashin yin haka kuma shine yake kawo matsala da kuma lalacewar dabi'u da kuma lalacewar ruhi da zuciya kenan in zamu auna wannan hadisin da kyau mu tadabburi a cikin sa da kyau muna iya gane muhimmancin wannan maudu'in da muke bayani a kansa hakanan yazo a cikin wannan masdarin da muka ambata wanda ya gabata tun biharul anwar kenan hadisi daga imamu sadiq alaihi salam shi ma yana bayyana wannan hakika yana cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana lillah fa huwa mimman kamula imanu duk mutumin da yaso saboda Allah subhanahu wataala yaki saboda Allah subhanahu wataala ya bada saboda Allah subhanahu wataala ya hana saboda Allah subhanahu wataala to hakika wannan mutum imanin shi ya kammala ya samu cikakken imani wanda Allah subhanahu wataala yake bukata ga bayan sa imanin sa ba naqis bane cikakken imani kammalallen imani irin wanda Allah subhanahu wataala yake bukata mu irin wanda yake da tasiri cikin duniyar mutum da lahirin mutum kenan muna iya fahimta a cikin waɗannan hadisan da muka ambata shi ma mai wannan littafin yayi ishara zuwa ga wannan hakika yake cewa wa nastauhi min al ahadis al ashra al anifat al dhikr to aqalla hadisai sun kai 10 wanda aka ambata cikin wannan littafin wanda mu ambata saura daga cikin su wanda suke bayyana wannan hakikan hadisan suna da yawa amma dai abucin wannan littafin Ayatullah Makarim Shirazi da mazilluhu yana bayyanawa a cikin wannan littafin nasa al-akhlaq fil Qur'an akalla hadisai guda 10 cikin wannan janibin amma akwai hadisai da dama wanda bai ambata ba saboda gudun tsawaitawa mu ma a cikin wannan maudu'in namu ba duk hadisan da ya ambata bane muke karantawa muna karanta hadisai gurgudu wanda zai dace da lokacin mu saboda haka idan muka duba cikin waɗannan hadisai kamar yadda shi yake cewa muna buƙatar mu fahimta ya zamanto mu dauko ma'ana dangane da abin da ya sha wannan hadisan da muka ambata shine yake cewa annal islam qad a'ta al-ahmiyata al-quswa li mas'alati al-hubb fillah wal-bughd fillah wa i'tabaraha afdalu al-a'mal kan cewa lalle musulunci ya bada matuƙan ahammiya, ya bada matuƙan muhimmanci dangane da al'amarin so saboda Allah subhanahu wata'ala da kuma ƙi saboda Allah subhanahu wata'ala. Kuma musulunci ya yi itibarin wannan al'amarin hiyayyen aiki daga cikin ayyuka, kuma da mu gani cikin hadisai, wa alamatu kamaliddin, kuma alama ne musulunci ya yi itibarin shi alama ne daga cikin alamomin kammalan addini. Wa asma minas salah was zakah was siyam wal hajj wal infaq fi sabilillah wa man yatahalla bi hadhihi sifa yakunu ma'a ar-rasul al-akram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil janna bi haythu yaghbituhu fiha al-anbiya wa shuhada wa siddiqin. Masha Allah. Watan wannan ya nuna so saboda Allah subhanahu wata'ala, ki saboda Allah subhanahu wata'ala, badawa saboda Allah subhanahu wata'ala, hanawa saboda Allah subhanahu wata'ala. Ya fi sallah, ya hi azumi, ya hi zakka, ya hi haji, ya hi infaki a cikin tafarki. Ta yanda wannan zai lizimta ma mutum ya zamanto ya samu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin aljanna, har ma ya kasance annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da shahidai da siddiƙai sun yi gurin samun martabar da ya samu. Shikenan wannan al'amarin ba ƙaramin al'amari ba ne, al'amari ne mai girman gaske, shi ne ma tushen addinin, shi ne ma asalin addinin, kamar yadda ya zo cikin sashen hadisai na a'imma na ahlul bait alaihi wassalam. Don akwai daga cikin hadisan Imam al-Baqir alaihi salam ana tambayan shi menene addini, yake cewa addini wani abu ne banda so da ki saboda Allah. Haliddin illa al-hubb fillah wal-bughd fillah, shi addini wani abu ne banda so saboda Allah da kuma ki saboda Allah subhanahu wata'ala, kamar khulasan addinin kenan. Saboda haka kenan yana bayyana cewa a cikin litafinsa fa hazi ta'birat wa ghayruha tubayyinu lana daura wa fa'aliyata mas'alati tabarri wa tawalli. Waɗannan ta'abirin da muka karanta cikin waɗannan hadisai da suka gabata cikin darussa daban-daban suna bayyana mana irin muhimmancin da kuma aikin da al'amarin bara'a da kuma wilaya, wato bara'a daga maƙiyan Allah subhanahu wata'ala da kuma bada wilaya zuwa ga masoyan Allah subhanahu wata'ala. Fi jami'il baramij ad-diniyya wal ilahiyya, ta muhimmancinsu a cikin dukkanin barnamish na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala na addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilin wannan kuma wadih ne, kamar da yake cewa dalilu za hadha al-amr wadihun jiddan li'anna al-insana al-mu'min indama yuhibbu al-qudwa al-ilahiyya wal-insana al-kamil litaqwahu wa imanahu وفضائله الأخلاقية فإن ذلك من شأنه أن ينعقص على روحه وسلوكه صفات وسلوك هذه القدوة. تكيتشوا دليل كسنشوا وأن الأمر ينادك ما في فيتا أيوكا كما ينادك أبو الله سوجبتا الله سبحانه وتعالى سوكا كما كساموكا كأتكن سركا كما الله سبحانه وتعالى الله سبحانه kuma kasantuwa wannan al'amari yana da tasiri da muhimmanci a cikin dukkanin baramijin addinin musulunci. Shine lokacin da mutum yake son bayan Allah subhanahu wata'ala managarta, tsarkakakkun bayan Allah subhanahu wata'ala, kammalallun mutane wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce a so su kuma ya wajabta san su, annabawa kenan da wasiyansu. Lokacin da mutum yake nuna musu soyayya, yake miƙa wulashi zuwa gare su, yana da tasiri. Wannan tasirin kuma shine zai sabbaba ya zamanto imaninsu da akhlaq ɗinsu da kyawun ɗabi'unsu da yaqininsu da komai wanda ya shahe su ya zamanto yayi in ikasi a cikin ruhin mutum, a cikin ɗabi'un mutum, a cikin ayyukan mutum, a cikin manganun mutum. Saboda duk wanda kake so kana kokari ne kai koyi da shi. Muna ganin a cikin al'amuran mu na yau da kullum duk wanda yara suke so ko matasa suke so suna ƙoƙarin su koyi da shi ne, wani mawaki ne ko wani dan rawa ne ko kuma wani wanda yake misali fina-finai ne ko abin da ya kama da haka nan suna kokari su ga cewa sun yi koyi da shi har askin da yake yi har maganan da yake yi har tahiyar da yake yi har irin kayan da yake sawa suna kokari ne su yi koyi da shi to haka al'amari yake ko a janibin addini idan kana son bayan Allah subhanahu wata'ala managarta wannan zai sa ya zamanto kai koyi da su a cikin aikin su a cikin manganun su a cikin dabi'un su a cikin siran su gaba daya idan kai haka kuma shikenan to wannan kuma zai taimaka ya zamanto ka gyaru ka zama mutumin kware dabi'unka sun gyaru zuciyanka ya gyaru ka tarbiyantu wanda yake kuma shine abin da muke kokarin mu bayyana cikin wannan darasin kan cewa riƙon bayan Allah subhanahu wataala a matsayin example a matsayin abin koyi yana da tasiri kuma yana taimakawa wurin tarbiyantar da zuciya da kuma gyara zuciya da kuma kyautata dabi'u wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala zai amfanar da mu cikin abin da muka ji ya kasance mun kasance bayan sa managarta ma'abuta alkhairi waɗanda yake so sakamakon sun so saboda Allah subhanahu wataala sakamakon sun ki saboda Allah subhanahu wataala sakamakon sun bada ko kuma sun hana saboda Allah subhanahu wataala wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya fa'idantar da mu wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin